Yeah. Siesta on this.
Yo Uwana.
Yo Uwana and a two. And a two. And a two. And a two. Wana ana tu arin gumi yesu domin sabin rai a kuma dauke shi tamkar kamar yakile zuwa karshe mu kai ga nasarwa yan uwana ana tu arin gumi yesu domin sabin rai a kuma dauke shi tamkar kamar yakile zuwa karshe mu kai ga nasarwa dan uwana kana tu karin gumi yesu domin sabin rai ka kuma dauke shi tamkar kamar yakile zuwa karshe ka kai ga nasarwa yar uwata ki na tu kirin gumi yesu domin sabin rai ki kuma dauke shi tamkar kamar yaki da zuwa karshe ki kai ga nasarwa yeah an fara sai ku zo mu je ku yi shiri banda tunanin gobe wannan harkar sai rai ne ku zo mu je ku yi kokari zuwa ku ga karshe wannan shine lokacin ku na karshe idan kun fito babu wai wannan yakin neman almasihu ne kar ku makara a gari rakashe kuna bin duniya kamar ba karshe neman hanyar sira duk shine zance kar a rude ku da wasu surutai ana ta har in ku da alburu sai cewa Allah ai ya gama duk zabe sai a haka ya sa ku kufan dare ku bude idanu don ku gane duniya karan kanta ta zo karshe abin da littafi mai sarki ya fada tana ta faruwa babu kokari ya jarabobi masu yawa na faruwa zunuban mutane na yawan karuwa yawan mutuwan mutane na karuwa to menene sirrin dadin rayuwa in baka da almasihu a rayuwa tabbaci dadin ka kanka ba samuwa yan uwana ana tu arin gumi yesu domin sabin rai a kuma dauke shi tamkar kamar yaki ne zuwa karshe mu kai ga nasarwa yan uwana ana tu arin gumi yesu domin sabin rai a kuma dauke shi tamkar kamar yaki ne zuwa karshe mu kai ga nasarwa dan uwana kana tu karin gumi yesu domin sabin rai ka kuma dauke shi tamkar kamar yaki ne zuwa karshe ka kai ga nasarwa yar uwata ki na tu kirin gumi yesu domin sabin rai ki kuma dauke shi tamkar kamar yaki ne zuwa karshe ki kai ga nasarwa yeah ana ta kai gobaran bera duba halayenka in akwai gyara tinka mun ta kai ga saukan rana kamin ta dawo duhu ba ku hasken rana idon ka ta rasa inda akwai gyara dan uwa kai kusa ka ci nasara ko da yake binsa akwai matsala amma ka jure ko cikin wahala mai da wahalar ka abin kaddara ka rungume shi in matukar ba ka mai da hanyarsa abin jaraba sali kamar dan kullun wasa lokaci yayi babu harkan wasa see is the waste of god is the purchase but now don't allow anyone to sleep in now give yourself a chance and to know you now don't let the evil way to pull you down devil that's been long looking for this chance let a door close with the word of god and let the holy spirit be upon your life let the holy body be gone house of god chase the devil out of with a full surprise let him now know that you are choosing christ let him now know that you are choosing christ don't wanna all of you are in gumi yesu domin sabin rai kuma dauke shi tamkar kamar yaki ne zuwa karshe mu kai ga nasarwa yan uwana ana tu arin gumi yesu domin sabin rai a kuma dauke shi tamkar kamar yaki ne zuwa karshe mu kai ga nasarwa dan uwana kana tu karin gumi yesu domin sabin rai ka kuma dauke shi tamkar kamar yaki ne zuwa karshe ka kai ga nasarwa yar uwata ki na tu kirin gumi yesu domin sabin rai ki kuma dauke shi tamkar kamar yaki ne zuwa karshe ki kai ga nasarwa yan uwana ana tu arin gumi yesu domin sabin rai a kuma dauke shi tamkar kamar yaki ne zuwa karshe mu kai ga nasarwa
Hot Ice Exclusive, the Hitmaker.